أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام شفيع الخلائق يوم الزحام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai wanda cikin kaddara wasa ne ba mu ikon saduwa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na adda'u wadawa littafin babban malami al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah sati da ya gabata mun dakata inda malam ya dauko bayani dangance da bayani da yake akan wata shubha ko a ce wasu maganganu wanda suke cewa duniya tafi lahira suna cewa duniya ita kudi hannu ne sha yanzu biya yanzu ne saboda ga zahiri amma ita kuma lahira gamce ne sannan suka ce duniya ita ce yaqini lahira shakka ce saboda sai an je za a gani malam yayi kokari ya lalata wannan shubha ta hanyar bayanai daban-daban da kuma kawo nusus na Al-Qur'ani da buga musallai a fili domin ya nuna wannan magana ce bacicciya magana ce wanda kuma take nuna jahilcin wanda ya yi ta to malam dai bai gushe ba yana kan wannan maganar zai ƙara yin bayani domin ya nuna lalace wannan maganar da kuma bayanin menene ma ya kai mutun ya faɗi wannan maganar malam yake cewa fa in qulta كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل ما لا يجي تو إذن كتي يا زأي التصديق الجازم قسكتا وتينكي والدباب شكا أتكنتا تصديق الدباب شكا أتكنشي tasdiki da aka yi bil ma'adi da makoma lahira mutun ya gaskata cewa lalle ya yarda yaqinan akwai lahira akwai kuma sakamako sannan mutun ya yarda cewa akwai aljanna sannan mutun ya yarda cewa akwai wuta sai wala ce to yaya ne wannan gaskatawa da aka yi a yanki zai hadu ga gaskatawa ga kuma ya takhallafu al'amal ga kuma aiki ya kizarwa aiki ya saba ma'ana mutun ya ce yayi imani ya yarda da duk samu wannan abubuwa ya yarda akwai lahira akwai aljanna akwai wuta yayi imani da Allah subhanahu wataala da manzanni amma kuma yaki yin aiki na gari yaki yin ayyuka bin umarnin Allah subhanahu wataala yaki hanuwa da abinda Allah subhanahu wataala ya hana malai yace to idan ka wada haka yaya za a yi abin haka ya hadu an yayi na haduwa an ce nayi imani ko babu aiki sai malai yake cewa وهل في اتباع البشرية أن يعلم العبد أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة يبيت ساهيا غافلا ولا يتذكر موقفه بين يدي ذلك الملك بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته malam yake cewa wai shin a dabi'o'i na mutane a dabi'a ta mutum akwai cewa mutum ya san cewa gobe za su hadu da wani sarkin gari ko a ce za su hadu da shugaban kasa sai kuma wannan za su hadu da shugaban kasa ko za su hadu da wani sarkin gari dan ya azabtar da shi zai mushi ukuba a ce gobe shugaban kasa yana son ganin ka zai maka ukuba akan wata magana da kai ko kuma gobe shugaban kasa yana son ganin ka zai girmama ka ya baka matsayi saboda ƙoƙarin da kake malai yake cewa sannan wannan mutumin yazo ya kwana a gafale yazo ya kwana a rafkane a gafale ba tare da ya ringa tuna wannan mawkifi ba yaya ne za ta kasance tsakanin shi da shi da wannan sarki idan ukuba ci za mu shi ba tare da yana tunaniwar ka to yanzu goya za ta kasance tsakanin mu da ni da sarki gobe akwai azabtarwa akwai kaza idan kuma girmama shi ne yaya mutum zai ringa tsawarawa cewa yaya ne wannan taron zai kasance, wane ne ya kamata in gaya ma, ya kamata in gaya ma aboki na kaza, in gaya ma mai gida na kaza, in gaya ma makoci na, dan saboda su ga yanda za a zo a girmama ni. Malaki cewa sannan kuma mutum ba tare da yayi shiri ba, wala yasta'idu, ba tare da yayi shiri da wannan haduwa da sarkin ba, wala ya'khudhu lahu ubatahu, sannan ba tare da yayi wani tanadi ba. Shin hakan yana kasancewa a rayuwar mutum, a cikin dabi'a na mutum? Malam kawai misali ne yake badawa. Yaya za a yi a ce mutum yayi imani da duk abin da ya kamata na samuwar Allah subhanahu wataala, da aljanna, da lahira, da wuta, da sauransu, amma kuma yake yin aiki? Sai malaki so ya kusanto da misali. Shin a dabi'a ta mutum ma ba wai a harka ta addini ba, a dabi'ance ma yana yiwuwa kawai a ce mutum gobe yana da wani mau'idi, yana da wani randevu babba, zai haɗu da wani babban mutum, imma wannan mutumin ya azabtar da shi ne zai yi, uku ba ce zai mushi akan wani abu da ya aikata, ko kuma girma shi ne zai yi, kuma kawai mutum ya zo ya kwanta ba tare da yana tunani ba yaya al'amarin zai kasance a gobe. Ai, bayan yiwuwa ko a ɗabi'ance yau aka ce mutum yana da wani babban abu gobe, to kwana zai yana shiri, idan abin da ya shafi girmamawa ne, tun daga kayan da zai samu sai ya tsaya ya ware su, in a ba wanke ba suke, a wanke su, a goge su, a nemo taron da za a sa, a nemo ma in bashi mota ya nemo wanda zai kai shi, in kuma yana da mota ma a wanke wannan motar, amma nemo direba ya gaya ma wanda ya kamata ya gaya ma. Idan kuma abin da ya shafi hukuma ce za a mutu, zai tsaya ta tunawa, yana tunawa yaya ne wannan abin zai kasance. Idan yana ga akwai wanda zai je cece shi, a je a gaya mishi dan ya sa baki dan kaza dan kaza, to kaga wannan abu na lahira ma. Idan mutum yana sai ya san yana da wani abu muhimmi, to yana shiri, yana tanadi, to ina za a ce maka abin da ya shafi, abin da ya shafi afwan abu na duniya ma, abu na duniya ma, idan mutum yana da wani abu muhimmi, to yana daukar shiri kafin zuwan wannan abu. To ina ana maganar lahira, mutum ya ce yayi imani, yayi kaza, kuma ya ki yin aikin da zai sa ya samu wannan sakamakon. Malam yake cewa kila sai aka ce haza la umri su'alun sahih, wannan tambaya wata tambaya ce. Malam yake cewa na rantsi da Allah wannan tambaya ce ingantacciya, waridun ala akthari hadha al-khalq, wannan tambaya ce wanda mafi yawan mutane suna cikin irin wannan tambaya, mana wannan irin wannan tambaya tana dabbaka, tana ana iya dabbaka ta akan mafi yawa daga cikin mutane. Za ka ga mutum ya ce yayi imani, ya yarda duk abin da ya kamata na lahira da sauransu, amma kuma kaga baya aiki. To shin wannan tanakudi ne, tunda idan ka dauka abu na duniya ma, idan mutum ya san yana da wani abu muhimmi ya shirya mishi, to bare kuma abu na lahira? Malam yake cewa wannan tambaya tambaya ce ingantacciya. Malam yake cewa faici ma wa hadainil amrayni, haduwar wannan abubuwan guda biyu, ga imani ga rashin aiki. Malam yace min a'jabil ashiya, yana daga mafi ban mamakin al'amuran, abun mamaki ne, tanakudi ne, ai cin karo da juna ne, ka ce ka yi imani kuma ba ka yin aiki. Malam yake cewa hadha takhalluf lahu iddatu asbab, amma wannan rashin aikin da aka samu, saba wani aikin wannan da aka samu, ga imani, ga yaqini, ga gaskatawa, amma aiki bai zo ba. Malam yace wannan yana da sababbai da ma, yana da akwai sababba daban-daban, yana da kenan sababba da dama, shine iddatu asbab, yana da sababba abu, yana da dalilin da yasa aikin wannan bai zo ba, akwai dalilai da dama. Malam yake cewa ahaduha, ɗaya daga cikin wa'innan sababban shine du'ful ilmi wa nuqsanil yaqin, du'ful ilmi wa nuqsanil yaqin. Malam yace akwai raunin ilimi da kuma ragewar yaqini, akwai raunin imani, akwai kuma raunin yaqini. Al ilmu al yaqin, ko kuma ka dauka al ilmu al iman, sanin imani, akwai yau raunin ilimi na sanin Allah subhanahu wataala, da sanin ma duk al'amuran da Allah ya umarni a yi imani, sannan kuma akwai raunin yaqini, akwai ragewar yaqini akan haka. Malaki cewa wa man zanna anna al ilma la yatafawatu, malaki cewa duk wanda yayi tunanin cewa wai ilimi babu tafawuti a ilimi, ma'ana babu me yake cewa tsayayya, kamar babu me yake cewa tafawuti, kamar tsayayya da juna, a ce wane yafi wane. To malam yace duk wanda yake tsammanin cewa a ilimi babu wane yafi wane, wane shine sama, wane shine ƙasa, malam yake cewa to fa qawluhu min afzadil aqwali wa abdaluha, malam yace to wannan wadashi yana daga cikin mafi bacewal bata, ai fada mafi bacewal magana, da kuma mafi barnar magana. ma'ana abin da malaki so yace maka lalle akwai tafawuci wajen ilimi, akwai fifiko yawa, akwai fifiko wajen ilimi, akwai fifiko wajen daraja, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala da yayi mutane ya fifita su, to haka nan wajen imanin su da Allah da yaqinin su da ilimi suna da fifiko, kamar yadda Allah yake fadi annabawa ma tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, wa'innan annabawa ko wa'innan manzani Allah yace mun fifita shashan su ga shashi, mana wasu sun yi wasu, akwai ulul azmi, a cikin ulul azmi ma akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine shugaba, sannan kuma akwai wanda bas kai shi ba, to haka a mutane ma Allah yake cewa wa rafa'ana ba'dakum fawqa ba'din darajatin, Allah ce haka nan a mutane kuma mun daga darajar shashin ku da shashi, ma'ana wasu sun yi wasu a daraja a matsayi a wannan, to haka ilimi ma shi yasa za ka gani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaka in kana so ka iya ganewa ilimi yahi me yake cewa imani yana akwai fifiko a wajen imani, akwai fifiko a wajen yaqini, akwai fifiko a wajen ilimi. Lokacin da Abu Bakar Siddiq wace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahi mi'raji, yayi isra'i da mi'raji a dare daya, da yazo yana ba Quraishawa labari su girma wannan abin su kawo kallo su, sun ga wannan abin ba yanda za a ce yiwu tsakanin Makka da Dimashq, ko a ce da Baitul Maqdis, tsakanin Makka da Baitul Maqdis tahiyal kilomita nawa, sannan kuma daga nan ma a ce mutun ya je sama ɗaya har guda bakwai yayi wannan abin kuma ya dawo a dare daya kuma garibe wayewa, sun ga wannan akwai abin mamaki. A lokacin nan ma kai tsaye suka ƙaryata, amma Abu Bakar Siddiq bayyanan ma manzon Allah ya hudu sallallahu alaihi wasallam ya hamu kallah bayyanan ma manzon Allah ya hudu, amma da aka bashi labari aka ce kayo abokinka abun da yazo da shi, yace yayi kaza yace yayi kaza, yace ba shi bai hudu, in dai shi ya hudu to gaskiya ne, kaga anan imani da yaqini, saboda imani Abu Bakar ya ina su, sannan za ka ga an zo ana wani abu na alkhairi za ka ga abun da wani yayi wani bai iya ba. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi kira yace a zo a taimaka kowa ya ka iya abin da zai iya na taimako, Umar dan Khattab da ya tahi sai ya raba dukiyar shi tsaka, duka dukiyar shi duk yawan ta ya raba ta tsaka, ya dauko rabi ya bada, amma Abu Bakar da ya tahi shi duka dukiyar ya kwaso, komai bai bari ba, ya kwaso ya kai ajiye. Aka ce to Umar me kaka, Umar yace na ka raba dukiyar ta, Abu Bakar me ka, Abu Bakar yace shi dukiyar duka ya kwaso komai bai bari ba. Aka ce to me ka bari a gida, yace na ban Allah da manzon shi, ka ga yaqini imanin ba guda bane, shi yasa Abu Bakar za ka gani lokacin da manzon Allah sallama ya ga Abu Bakar yana yayi mulki, ya ga Abu Bakar yana kutumta imanin mutane, sai yake cewa na ga imanin ka Abu Bakar har ya kai irin su, mana imanin ka yana yin ƙasa, mana imanin Abu Bakar har ya huce imanin sauran sahabbai da sauran mutane, to kaga akwai tafawuci, akwai fifiko wajen imani, akwai fifiko wajen yaqini, akwai fifiko wajen ilimi. In ka dauka a yanzu haka a duniyance akwai fifiko wajen yaqini, takka ma dauka a harkar lahira, harka ma abubuwa na duniya, akwai wani abin da wani ya kudurce, wani ya ke cewa abin da wani ya kudurce ya bashi kamar babu wani shakka, to wani ba haka ya kudurce ba. Yanzu akwai wani wanda kai wannan mutumin kamar ya kai matsayin sika a wajenka, magana shi fata tashi a wajenka, daga ya zai haɗu magana kawai kai ɗari bisa ɗari gaskiya ne, amma wani in yi hudu wannan magana wajen shi sai zai bata ko 70 ko 80, sauran yana saka sai in ya ƙara samun yaqini to kwana zai yarda da ita, to ka gani, to wannan kuma ana samun fifiko haka nan wajen ilimi, wajen ilimi ma ana samun fifiko, wa fa kulli dhi ilmin ali, Allah ya ce dukkan wani mai ilimi to a saman shi akwai wanda ya yi shi, to malam ibnu qayyim yake cewa duk wanda yake tsammanin cewa wai babu fifiko tsakanin ilimi ko imani ko yaqini, to wannan yana daga cikin mafi bacewan magana, ma'ana dai akwai fifiko. Kenan malam so yake nuna maka cewa wanda yace yayi imani da Allah ya gaskata lahira da aljanna da wuta, kuma yazo baya aikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala umarni ayi, baya bar abinda Allah ya ce a bari, to wannan yaqini shine gagagge, imani shine yake da rauni, sannan kuma yaqini shine gagagge. Malam yake cewa وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك. مالك تشوى إبراهيم الخليل annabi Ibrahim alaihi salam ya tambayi Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mishi yaya Allah yake raya macece bayan yana yana so Allah ya gwada mishi a hili ya gani yaya Allah yake raya macece bayan kuma yayi iyasan yayi imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko akan ya raya macece bayan yayi imani ya yarda amma so yake ya gani a hili dan ya fara nutsuwa malaka cewa li yazdada dumani natan dan saboda ya kara nutsuwa akan nutsuwar shi waysirul ma'lum ghaiban shahadatan saboda abun da ya zamanto ya san shi a gaibi to yanzu kuma ya zamanto gashi nan a bayyana a hili yana kallon shi issa annabi Ibrahim alaihi salam da ya tambayi Allah subhanahu wataala yake cewa rabbi arni kaifa tuhyil mauta ya ubangiji ka nuna mini yaya kake raya macece shi ya sani cewa Allah yana raya macece shi yasa ma annabi Ibrahim da wannan ana cewa na marut wanda ya mushi jahiya alam ta ila alladhi hajja ibrahim fi rabbi an atahu allah almulk wanda ya jahiya ga annabi Ibrahim kawai dan Allah ya bashi mulki yace aini ina kashewa ina rayawa yace ma annabi Ibrahim sai annabi Ibrahim yace yaya ne kake kashewa kake rayawa yake cewa a rabbi alladhi yuhyi ubangiji na ne yake kashewa yake rayawa shi wannan mutumin shi ma yace a ni ma ina kashewa ina rayawa sai annabi Ibrahim yace yaya ne sai wannan mutum ya zo da mutum biyu sai ya kashe da hebar da yace kaga na kashe wannan na raya wannan to yayi wannan magana al sallama mushi an sallama mushi jazalan ba wai dan magana da yake gaskiya bace sai annabi Ibrahim ya ce to an ji to ubangiji na shine yake zauwa da rana ya huto da ita daga gabas to kai huto da ita daga yamma kaisa to daga nan shikenan wannan da ya mata kawai daga nan wannan mutum ya dima wuce Allah ce fa guhita alladhi kafar to kaga annabi Ibrahim ya tabbatar cewa Allah ne yake rayawa yake kashewa amma yanzu nan yana so ya gani ne a hili domin ya gaskata sai tambayi ubangiji arni kai fatuhil mauta ya ubangiji ka nuna mun yaya kake raya macece idan ya mutu sai Allah ya ce awlam tu'min shin bakai imani bane bakai yarda bane sai ce bala nayi imani ya ubangiji liyatuma inna qalbi walakin liyatuma inna qalbi kawai ina so dai zuciyata ta nutsu akan imani da kai sai Allah ya ce to yanzu zan gwada maka sai Allah subhanahu wataala yake cewa yanzu samu tsuntsaye guda hudu fa khuz arba'atan min at-tayr ka samu tsuntsaye guda hudu wannan tsuntsayen guda hudu fa khuz arba'atan min at-tayr fa sughunna ilayka ka samu tsuntsayen guda hudu ka je ka ka yanka su in ka yanka su ko ka ciccira su ka ciccira su in ka ciccira su ka cakula su waje guda kaga yanzu ka da su ko tana yi wannan kaza ce wannan zakara ce wannan zaguwa ne wannan menene ne to kayan ka su ka cakula su yanzu anan ya za a yi naman kaza da zaguwa iya huta ai bai iya huta ko tana yi kan wani anan an raba ba halitta ta su ma an raba ta sai Allah ya ce to kai haka in kai haka ka cakula su ka raba shi kuma gida hudu in ka raba su gida hudu kowane kashi guda ka je ka samu wani dutse ka dora shi ka dora kashi daya anan kashi daya anan kashi daya anan kashi daya anan in kai wannan ka je ka kirawo su sai Allah ce summa du'uhunna ka je ka kirawo su ka ce zakara tashi kaza tashi me za a ce agwagwa tashi tattabara tashi in kawai da haka nan Allah ce ya'ti naka sa'aya za su zo maka suna gaugawa annabi Ibrahim aka yi ya kiraye su da ya kira yana kiran zakara kaza wacece daga ya kirayi wata dabba hita taso inda jikinta idan ya kira wata dabba kawata anan kanta anan wuyanta anan to haka za ta taso ta zo nan duka ta hada wannan halitta ta jikin nata ta kwana ta zo ga annabi Ibrahim haka suka yi kowace da ta taso da ranta ta zo zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salam to kaga wannan anan annabi Ibrahim ya samu ya kene yanzu shi gani ne ba shi yau ba ya ga yanda Allah yake raya mace sai dai ma ya ba wani labari to kaga nan dan saboda ya kara samun nutsuwa yanzu kaga yaqinin annabi Ibrahim ya karu akan yaqinin da yake da ada yanzu in yaqinin shi ada 90 ne cikin 100 yanzu ya kai 100% ana ba iya ta ya wuce 100% tunda shi ya gani ne Hausa suke cewa gani ya ku guji ko to shine abin da malaki ta waqadara wa ahmad fi musnadi an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala malaki cewa imamu ahmad ya rawaito a cikin musnad din shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yake cewa laysal khabaru kal ayan ko a wannan nisko ya kawo laysal mukhbaru kal ayan أماري أبن يك إيه كلم ي كلمعين أي كلمعين ليس المخبر كلمعين يك تيوا إيه كلمعين أوجن كفو شيني ليس المخبر أبن دعك بعد الأخبار بزمن تو كما أبن دعك جني أما عند عند حديث يك ليس الخبر كالعيان labari aha labari bai kai gani da gani ba ma'ana kamar yanda wasu suke cewa ji a gani afun gani ya komi shi yanzu ka zo ana baka labari kai gari to kuma ka zo gani da idanka to ai wannan ganin ya wala ta sai yanzu ba ya zo an sake gaya maka ba to shine a kaga shi annabi bai ma'ana gani yayi to wannan ganin da yayi to yahi yanzu aje a bashi labari a ce a Allah yana waya macece kaza kaza ne a buga mishi misali a shi shine zai yi ba da labari to kaga a wannan hadisi yana nuna cewa laysa al-khabaru kal-ayan yana daga cikin hadisai wanda suka shahara a rajuma mun yi magana akan cewa akwai hadisai wanda suka shahara a bakin mutane wasu sun inganta wasu kuma sun inganta to yana daga cikin hadisin da ya shahara a bakin mutane zaka ji wannan kamar yanda muka ce misali ne ma a cikin manzo na Hausa ko na mutane Hausa suna cewa gani ya kuji to kaga wannan misalin ya dauko asali ne daga wannan hadisi na manzo Allah manzo Allah ya kuta laysa al-khabaru kal-aya to yana ne kuma yana daga cikin shi ma aka ce daga cikin labarin da Larabawa aka samu daga cikin misali na Larabawa to malai ke cewa wannan hadisin yana cikin musnad hadisi ne kuma wanda ya kai matsayin hadisi hasan malai ke cewa fa iza ijtama ila du'f al-ilm adam istihdarihi وغيبته عن القلب في كثير من اوقاته او اكثرها لاشتغاله بما يضاد مالك يتيوا اذا aka samu ضعف العلم shine raunin ilimi ko kace yawanin imani da yawanin yaqini idan ya hadu da adam istihdari da rashin halarto shi wannan ilimin da mutum ya sani ilimin da ka sani to bakka halarto shi a zuciyarka ka san shi amma kuma babu shi a zuciyarka mana baka gaskata shi zuciyarka bata gaskata ba kawai dai mujarrad sani ne kai to idan aka samu ga raunin ilimi ga kuma rashin yaqini rashin halarto shi a cikin zuciya wa gaibatihi an alqalbi ga kuma rashin shi ma a cikin zuciyarka kwata kwata babu shi a cikin zuciyar mutum mala yace fi kathirin min awqatihi a mafi yawan lokutan mutum au aktharaha ko kuma a mafi lokutan zuciyar mutum idan ya zamanto ga raunin ilimi ga kuma rashin halauto shi ga kuma rashin samun shi ma a cikin zuciyar shi yace saboda zuciyar wannan ta kulatu da abin da yake kishiyantar wannan ilimin ba na zuciyar wannan ta kulatu da abin da yake kishiya ne ga wannan yaqini abin da zai sa a sami yaqinin to zuciyar ta kulatu da shi abin da zai sa da zai hana afun zai hana a samu yaqinin wannan to zuciyar mutum ta kulatu da shi shi yasa yanzu ba za a samu yaqini ba ba za a samu yaqini a cikin ka ba mallai yake cewa wandan ma ila zalika sannan kuma idan aka hada ga hakan aka hada da taqadi tabi'i a ce zuciya ta zarce cikin abin da ya shahi dabi'a kawai bata ba abin da ya shahi al'amuran ubangiji gaskiya ba mallai yace sannan wa galabatil hawa aka samu rinjaye san zuciya soyayen abin da zuciya take so ya rinjaye zuciyar mutum ba za ta karkata zuwa ga Allah subhanahu wataala ba wastila'i shahawat sannan kuma aka samu shi ma rinjaye sha'awa ta rai ta rinjaye zuciyar mutum kawai abin da yake so tara dukiya tara ƴaƴa abin da ya shahi sha'awa ta ciki sha'awa ta gaba to duka shine abin da ya rinjaye zuciyar mutum bale ce wata siwilin nafsi da kuma wasi ko kace da riyawa ta rai abinda rai za ta ringa zayyana ma mutum wanda ba na kinki ba mallai ce wa guruhu shaytan sannan kuma aka samu haduwar garube shaytan ya hadu wastibda'il wa'di da kuma jinkirin alqawli mutum yana ganin alqawlin da aka mishi na kiyama fa yayi jinkiri yana ma ganin kai ba wa tabbas bane abinda sai an ji za a gani to wane ne ya sani ai sai an ji za a gani to mutum yana sa jinkirin wannan a zuciyar shi wa udul amali ga kuma tsawon guri mala yace waraqadatul ghaflat ga kuma barci na rakkana mutum yayi barci a cikin rakkana wa hubbul ajila ga kuma san duniya wa khasut ta'wil ga kuma san rangwami da tawili duk abin da mutum yayi ba na kirki ba so yake sa ba kan shi wuta ce a ai hakan ya halitta ai saboda kaza saboda kaza ai an ce addarura tana halitta abin da aka haramta duka mutum da yana so ya ringa sa ba kan shi tawili mala ce wa ilful awaid da kuma ya saba da al'ada duk al'amura na al'ada yana cikin shi al'ada kaza al'ada kaza al'ada kaza fastibil ne menene to duka yana cikin wannan abubuwa mala ce fa hunaka to idan aka samu wannan al'amuran suka hadu da rashin da raunin ilimi da kuma rashin halarto abin rashin halarto ilimin a zuciya da kuma rashin samun ilimin a zuciya suka hadu da wannan abubuwan malaki ta tofa hunaka la yusikul imana to a wannan waje babu wanda zai rike imanin mutum illal ladhi yusiku samawati wal arda an tazula kawai sai wanda yake wanda ya rike sama da ƙasa dan kar su gushe shi kadan zai iya rike imanin mutum mana so yake ce maka idan mutum ya kai wannan matsayin to ba wanda zai iya tabo shi sai Allah subhanahu wataala saboda mutum ya huce ya huce abin da ake so kamar yayi nisa baya jin kewa to nan kawai Allah ne kadai zai iya tabo shi mala yake cewa wa bi hadha sabab to saboda haka ne yatafawatun nasu fil iman wal a'mal saboda haka ne mutane suke fifiko ake samun fifiko a cikin imani da kuma magangamu saboda wani imanin shi ya hau ya me ake cewa ya daga na wani imanin shi game da abin da ya shafi Allah indai an ce mishi Allah to ya kare an kare magana ya gaskata indai an ce manzon Allah ya gaskata indai an ce Allah ne ya hudi ko manzon Allah ne ya hudi to babu sha wani kuma akwai shakka wani yana ganin kai wannan al'amuran ma fa musamman irin waɗanda filo da tuka musu kwakwalwa suna ganin sauran abubuwa a can ka can shekara ta ce kaza wa fulatun ya ce kaza to in suka hada ya su gani kai wannan abun da su suna ganin imanin ba kamar wani da aka cewa kamar wani abu ne wanda kawai na ƙarhi ne aka samu mutum to idan mutum ya kai wannan matsayin malam ya ce baya jin cewa don haka dalilin wannan ne ake samun fifiko wajen imani da kuma ayyuka malam ya ce hatta yantahi ila adna mithqal dharratin fil qalbi haka ne hal imanin mutum yake kaiwa ƙarshe yake kaiwa matsayi na ƙarshe ya kai gwalgwadon ƙwayar zarra a cikin zuciya gwalgwadon ƙwayar zarra to wannan shine abaful iman shine raunin imani kaga kamar yadda manzo Allah yake cewa ko sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkara idan mutum ya ga wani abu mummuna ya juya shi ya canza shi da hannun shi in ba ya iya ba da harshen shi in ba ya iya ba da zuciyar shi sai manzo Allah ya ce to wannan shine ƙarshen darajar ta imani to kaga wanda ya canza da hannun shi yayi wanda ya canza da bakin shi imani wanda ya canza da baki yayi wanda ya canza wanda kawai yake a zuciya imani to kuma babu ƙasa da yi a zuciya in aka ce mutum bai canza ba da hannu bai yi magana ba a baki dan a canza sannan kuma bai yi a zuciya ba to shi wannan imanin ma babu shi a cikin zuciyar shi to kaga wannan shine ƙarshen daraja ta imani mala yake cewa wa jima'u hadhihi al-asbab sannan kuma haduwar waɗannan sabubban yarji'u ila da'fil basir ko du'ful basirati mala yace yana komawa zuwa raunin basira wasabr da kuma raunin haƙuri basira ta zuciya wanda Allah yake ba mutum basira ya iya gane al'amura ya gane wannan hori ne wannan baki ne wannan abu ne mai kyau wancan kuma abu ne mara kyau mai cutarwa da kuma raunin to idan basira ta raunana aka samu kuma raunin haƙuri to wannan shine ke haduwa wannan abu shi yasa Allah da yake faɗi cewa ba wai idanu bane suke makafta walakin la ta'mal innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur asa suke cewa dama ai ba makautar ido bace ko makautar zuciya to dama ba wai ido bane akwai makaman da baya gani amma kuma zuciyar shi kyankyan take ga imani ga kuma ilimi ga kuma hankaltar abubuwa in magana wa da ma yaji ya san wannan wazani in tahiya yaji ya san akwai wanda ya shigo in yaya akai duk wasu motsi yana iya ganewa to kaga wannan akwai zuciyar hayyar tana aiki akwai basira to mala yace wa'annan abubuwan su ne idan suka hadu suna komawa ne zuwa ga raunin basiran mutum da kuma raunin haƙuri to shi ma haƙuri idan mutum haƙurin shi yayi rauni to shi ma yana kai shi zuwa sallama ga wasu abubuwa yana kai shi me ake cewa ya ringa shakka akan kaddarar ubangiji ya ringa cewa kaza kaza ai da an yi kaza da an yi kaza shi sa manzo Allah da yake cewa kadda idan Allah ya kaddara wa mutum abu to kaka ce law kaka ce ai da na yi kaza idan mutum yanzu Allah ya tashi da ya tashi kawai heje ya dan samu wata matsala sai a ce to ai dama da baka je ba da ba abin bai same ka ba sai ce to ita laukin wannan tana bude kofar shedan da ka ce lauka za lauka za kenan kana nin cewa inda yayi haka da wannan abin bai same shi alayi shi kuma addara ce Allah ga ya huta ba abu ba bai baida shi kaga wannan magana kafirai ce ko a ce munafikai lokacin da aka je yaka ko da aka kashe sahabbai suke cewa ai da a ce kun ji magana da magaya muku da ba a kashe ku ba da yanzu kuna gidan ku a kwance sai Allah ke ta tawagaya musu koda a gidajen suke a kwance a shin hudu su wannan abin sai yazo ya same su to kaga wannan raunin haƙuri shi ma yana kai mutum zuwa ga shakka akan al'amuran ubangiji shi yasa Allah subhanahu wataala yake jinjina yin haƙuri yake jinjina mutane su yi haƙuri har ma malamai suke cewa mai haƙuri ne kawai Allah bai faɗa abin da zai sakauta mishi ba innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum afwan Allah kuma Allah bai kididdige abin da zai bashi ba Allah bai kididdige abin da zai bashi ba kawai shi an ce mai haƙuri cika mishi za a yi innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghairi hisab Allah ce masu haƙuri su ana cika musu ladan su ba lissafi ba lissayi za a yi su sun wuce lissayi to kaga saboda matsayi na haƙuri shi yasa Allah subhanahu wataala bai umarci mutane ma su bauta mishi sai da yace amma ku dau haƙuri Allah ce wasdabir li ibadati ku dau haƙuri akan bautata akan ibadata haka nan Allah ke cewa wa amru ahlaka bis salati wasdabir alaiha ka umarci iyalanka su ringa sallah amma ku dau haƙuri saboda yau da gobe zaka ji ibada ma lokaci zaka ji ka zo kamar baka so ka yi ta kamar lika shi kawai zuciyarka ta wannan to dole mutum sai ya sa shi sa malamai suka ce akwai haƙuri kashi uku haƙuri akan al'abun da Allah subhanahu wataala ya umarni dole ne kai haƙuri kai wannan abun ka sa maka zuciyarka haƙuri wani lokaci ran mutum tana sa mishi wasi da kasala to ka sa maka kanka haƙuri ka aikata wannan abun da yace sannan kuma kai haƙuri ka isa ba ma Allah shi ma ne ka sa maka kanka haƙuri takka fi san ranka to ka sa maka kanka haƙuri dan ka samu Allah sannan kuma kai haƙuri akan abubuwan da Allah ya kaddara maka na kaddara wanda suka zo na dadi wanda ya same ka za ya same ka to wannan shi ma kai haƙuri to malai yake cewa raunin basira da raunin haƙuri shi yake kai haduwar wannan sababban a cikin zuciya malai yace wali hadha madaha Allah subhanahu wa ta'ala ahlal sabr wal yaqin saboda haka ne ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani yayyabi wa'inda suka yi haƙuri kuma suka yi yaqini Allah yace malai yake cewa waja'alahum a'immatad din Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su a matsayin shugabanni a cikin addini fa qala ta'ala Allah yake cewa waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina Allah ce su wa'innan mutanen sune banu Isra'ila ko ana magana ne akan walaqad atayna Musa alkitaba ya Allah yake cewa walaqad atayna cikin suratul sajda ana magana akan Musa da mutanen shi wanda suka bi shi ya Allah yake cewa to waja'alna minhum su wannan wanda suka bi annabi Musa sai muka sanya su a'immatan muka sanya su shugabanni ne ya haduna bi amri da suke shiriwa da al'amuran da umarninmu da muski da muke badawa Allah ya ce da sun samu haka ne sun samu wannan matsayin ne sun zamanto shugabanni suna aiki da umarninmu Allah ya ce lamma sabau lokacin da suka yi haƙuri sai Allah ya ce sannan kuma wa kanu bi ayatina yuqinuna sun zamanto masu yaqini ne masu kankancewa ne da ayoyinmu da ayoyinmu a abin da yake nuna kodamanmu abin da yake nuna samuwanmu abin da yake nuna dukkan al'amuran na addini to malai yace kaga wannan saboda haka ne Allah ya yi masa haƙuri yau masu yaqini saboda sun zamanto sun tabbata akan abin da Allah ya umarce sun yi haƙuri sun bauta ma Allah sun yi haƙuri sun ki saba ma Allah sannan kuma sun yi haƙuri akan dukkan al'amuran da ya same su na kaddara to sai suka samu wannan matsayi Allah ce sai muka sanya suka zama shugabanni ne wanda kuma suke shiriwa da umarninmu Allah ce sannan kuma sun zama to suna sakankancewa suna yaqini ne ga ayoyinmu na alqur'ani ko da ayoyinmu na at-taura ko ga ayoyinmu wanda suke nuna kudurarmu wanda suke nuna samuwanmu da abin da ya shafi imani to kaga wannan malam ibnu al-qayyim anan yana yi raddi ga wannan shubuhan kaga wanda ka ganshi yana aiki kaka ba kanka aiki daga yau duk wanda ka ganshi yace yayi imani amma kuma yana da rauni wajen ibada to kowa wannan raunin imani shine da raunin yaqini dan mutum ba zai ce maka ba kawai a taqwa ha huna kawai ce a ai imani ya zuci yake ko ne cewa ai kabari na da ban naka da ban to imanin aikin mutum shine yake gaskata imanin shi shi yasa za ka duk inda aka kirayi imani to sai an kirayi aiki innal ladhina amanu wa amilus salihati shi aiki shine imani baka ce ba kawai ka imani a zace kawai ka tsaya kuma azo sallah ba kai wa sallah azo azumi kace ba kai kuma kace wai kai ka imani a haina wa ai ba kai inda ka imani to aikin ka zai fara nuna cewa ka yi imani kenan wannan shine abin da malamin ibnu qayyim yake cewa su wa'annan wanda suke zamna akan wannan shubhal kawai abin da ya kai su haka wani imani su ne da wani yakin su wa illa inda a ce akwai imani da yakin da ba sa ji wannan matsayin ba insha Allah kai ana ga mulaka ta abin da muka faɗa daidai Allah ta rabbal Allah ta rabbal mulada insha Allah subhanahu wa ta'ala ghafur ta subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum